إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci na Masjidus Siddiq a wannan unguwa ta Zariya a yau muna hudu ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 8 ga watan Dara miladiyar Isa alaihi salam shekara ta 2024 a yau muna daren litinin ranar lahadi domin ci gaba da karatunmu na al-usul al-thalasa wanda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa idan ban manta ba kuma wannan shine darasinmu na 10 zamu tashi inda malam zai yi mana bayanin wasu abubuwa guda uku malan ya kare wasu almasailul arba'a wasu abubuwa guda hudu wanda ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma sun sani shine malan zai cirata da mu a wasu abubuwa guda uku wanda su ma wannan abubuwan ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma sun san wa'annan abubuwan malan yake cewa ilm malan yake ka sani rahimakallah Allah ya rahamshe ka أنه يجب على كل مسلم ومسلمة للي يا وجب أكم كون مسلمين مجي دكوة مسلمات تعلم هذه الثلاثة مسائل يتي يازم واجب كون مسلمين مجي دا مسلمات سكوي وأنن مسألو لنقداؤك والعمل بهن ما لن يتبايا أنكو ياكم أي أيكي رسول الأولى ما التي مسألة تفرقو أن الله خلقنا للي الله أبنجي شين يا هل الجيم ورزقنا سننكم يا أرزتام ولم يتركنا هملا سنن الله ببرم بكرا زبي بل حقيقة ننجسكيا أرسل إلينا رسولا يا أيكو من منزو فمن أطاءه duk wanda yayi ma wannan manzan da'a dakhalal janna ya shiga aljanna wa man asahu duk wanda ya saba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar zai shiga wuta wad dalilu malace dalili akan abun da ya fada qauluhu ta'ala shine fadar Allah da yake cewa inna arsalna lalle mu mun aiko ilaikum rasulan gare ku wani manzo shahidan alaikum yana mai yin sheda a gare ku kama arsalna kamar yadda muka turo ila fir'auna rasulan zuwa ga fir'auna manzo fa asa fir'auna rasul sai fir'auna ya saba ma wannan manzan da muka aiko fa akhadnahu ma Allah yace sai muka kama shi akhzan wabilan kamu wanda yake mai tsanani anan da malan yake ce mana i'lam kalima ce wanda malan yana amfani da ita domin shawo hankalin mai karatu yake cewa lalle ya kamata ka sani cewa akwai wasu abubuwa guda uku wanda ya zama wajibi kowane musulmi namiji da kowace musulma ta san wa'annan abubuwan nan da malan yake cewa rahimakallah malan addu'a ce yake yi ga dalibin ilimi ga mai saurare ko ga mai karantarwan ma anan wasu malamai suna ganin kaman ibra ce da izina ya kamata a ce duk wani mutum da Allah ya bashi kulawa wata al'umma yayi koyi da wannan abun ya zanki musu addu'a idan shugaba ne kai a duk lokacin da kake gaban mutananka kasa su ko ka hana su ka musu addu'a Allah ya taya musu ko Allah ya tsare su idan da ne gare ka a duk lokacin da ka aike shi ya biya ma bukatunka karka manta ka mushi addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya tsare ka Allah ya kiyaye ka da daddai addu'o'i yan gajeru wanda suka yi kama da wannan mala yake cewa ilam ka sani cewa annahu lalle shi yajibu ya zama wajibi idan aka ce alwajibu inda ma a wajen malaman usul ana nihin da shi ma yuthabu ala fi'lihi duk abun da in kai za a baka lada wa yu'aqabu ala tarkihi abun da in baka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ka da laifin baka aikata ba shine malamin yake cewa alwajibu yajibu shine malamin ce ya zama wajibi ba wai abu bane mustahabbi in ka ga dama ka sani ko in kin ga dama ki sani in ka sani in ka ga dama kai aiki ko in biki ga dama ba kakki aiki a'a malamin yace yajibu abu ne wanda ya zamanto wajibi daga kowane musulmi namiji daga kowace musulma mace su san wa'annan abubuwan wajibi na dole ba wai abu ne ba na in an ga dama ko abu ne mustahabbi a'a abu ne wanda ya zamanto wajibi kowane musulmi da kowace musulma su san wannan abun domin su yi aiki da su nan inda malam yake ce mana ta'allum malam yake cewa a koyi a yaren larabci idan an ce ta'allum ana nufi da shi at-talaqqi 'inda al-ulama kaje ka zamna a wajen malamai a koya maka wannan ilimin mine ne yasa malam yace ta'allum shi ilimin addini ilimi ne wanda ba wai dan ka iya karanta baki ba shikenan ya ishe ka kaje ka koya makanka a idan duk lokacin da dalibin ilimi yace zai koya makanshi wani ilimi to za a samu matsala zai karanta bakin ya fassara ba yadda ake fassarawa ba ko ku ya fahimci abinda ba shi bane ake nihi a cikin littafin shine malamin ce ta'allum dole sai mutun ya zamna a gaban malami an koya mishi wannan ilimi shi yasa yace ya zamanto wajibi ga kowane musulmi da kowace musulma su je makaranta su zamna a koya musu wannan ilimin a wajen malamai yace abu na farko yace anna Allah khalaqana Allah ubangiji shine wanda ya halicce mu babu tabbas cewa yana daga cikin tauhidur rububiyya mutum ya yarda cewa babu wani mutum mai halittawa sai Allah ka yarda cewa babu wani wanda ya sai ya kirkira mutum duk yadda zamani ya ci gaba duk yadda aka ya kirkiro technology babu yadda za a yi wani mutum ya irin yin wata halitta irin cikin halittar da Allah yake yi ko da mutum ya kokoya yayi ko yayi wani robo to zaka ga cewa wannan roban baya da jini baya da tsoka irin yanda dan adam yake da Allah yake cewa hal ata alal insani shin yanzu bai zo ma mutum ba hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura an yi wani lokacin da dukan mu nan babu kowa an yi lokacin da ma'aifiyarka ma babu ita a raye an yi lokacin da babanka ma baya raye ba a aihe shi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala bayan duka wannan ya samar da babanka ya samar da mamanka sannan aka zo aka same ka wannan dalili ne mai nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda kadai yake halittar mutane annabi zakariya lokacin da Allah yake ya turo mala'iku su mai busharar cewa Allah zai bashi da namiji yana ta mamaki ta yaya za a yi a ce ni qala rabbi anna yakunu li waladun yake cewa ya Allah ya za a yi a ce kamata na ayu wa qad balagani al-kibar yake cewa bayan na rige na tsuha wa imra'ati aqir yace mata ta ita ma ta rige ta tsuha ba ta aihuwa haka ita ma mata take kwankwanto tana shakku tana mamaki tana ganin ya za a yi a ce kamata ta aihu qalat ya wailata take cewa ya kai tuna a alidu wa ana ajuzin shin yanzu ni zan aihu bayan na tsuha mala'iku suke ce mata la ta'jabina min amrillah kada ki yi mamaki kada ki yi kwankwanto a cikin al'amarin Allah shine Allah yake ce ma annabi zakariya qala kadhalika qala rabbuk mala'ika ne yake ce mishi haka ubangijin ka yace huwa alayya hayyin Allah ya samar da da ta kalkashin ka bayan ka tsuha bayan matarka ta tsuha abu ne wanda mai sauki ne a wajen Allah kana dalika fil kitabi mastura Allah ya rige ya rubuta cewa idan ka koda ka tsuha koda baka aihuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya baka aihuwa kuma zai iya baka diya ba dan komai ba saboda ya nuna ma cewa babu wani mai halittawa sai Allah. A lokacin da kafirai suke inkarin cewa wai su yanzu bayan sun mutu sun rayu a duniya sun mutu yanzu har za a tada su, shine Allah yake ce musu am khuliqu min ghairi shay'in, shin an halitte su ne ba tare da wani abu ba, am humul khaliquna, koko su dai su ne suka halitta kansu, am khalaqus samawati wal ard, koko dai su ne suka halitta sama da kasai, Allah ce balla yuqinuna, su dai wasu mutane ne wanda ba su yarda da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su labari. Ashe kaga cewa babu wani mutum mai halittawa, babu wani mutum mai arzitawa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah subhanahu wa ta'ala shine yake ba da aihuwa, sannan kuma shine yake ba da arziki ga wanda ya ga dama. Wannan abubuwa ne wanda babu wani mahaluki da yake kamanceceniya da Allah a wajen abin da Allah yake halitta. Sa'id ibn Jubair kamun ya musulunta yace yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina, lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan ayoyin da suke cikin suratul Tur. Manzo Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu. Sa'id ibn Jubair yace anan ne ya fara jin dagon imani ya dasu a zuciyarsa. Duk mutumin da ya tsaya yan nutsu a cikin halitta Allah, duk mutumin da ya tsaya yan lura cewa Allah shine yake halittawa, Allah shine yake arzitawa, tabbas zaka shi imanin ka da Allah ya ƙara ƙaruwa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahul ladzi khalaqakum, Allah shine wanda ya halicce ku, thumma razaqakum, sannan yake arzitar da ku, thumma yumitukum thumma yuhyikum, sannan Allah yake kashe ku, sannan kuma Allah yake raya ku. Allah yake tabbayan mushrikai yake cewa hal min shuraka'ikum, shin yanzu a cikin wa'anda kuke bauta ma, a cikin bokayen da kuke zuwa wurin su, man yaf'alu min dhalika min shay, akwai wanda ya isa ya halitta mutane, sannan akwai wanda ya isa ya arzuta wa'annan mutanen? Allah yace subhanahu wa ta'ala tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah, amma yushrikuna, ga abinda suke hada Allah da shi a wajen bauta. A wata aya Allah yake ce mana ya ayyuhan nas, ya ku taron mutane, ubudu rabbakum, ku bauta ma ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda shine wanda ya halicce ku, walladhina min qablikum, da wanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, tabbas za ku samu taqawa, tabbas za ku samu tsoron Allah, tabbas kusancin ku da Allah zai karu a duk lokacin da kai yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake halitta mutane, shine yake arzuta mutane. Ya ishe mu dalili cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake arzutar da mutane, shine yake halitta mutane. Lokacin da mutum ya kai abu samu shirai, Allah zai turo mala'ika ya rubuta arzikin mutum, sannan ya rubuta cewa mutumin nan dan wuta ne ko dan aljanna ne. Ashe kaga tun daga cikin cikinka Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka abinda za ka samu na ci maka, sannan ya rubuta maka abinda za ka samu na tufafi, ya rubuta maka duk wata kaddara wadda tana da alaka da arziki. Ashe idan ka kwantar da hankalinka kan nutsu, ka inganta neman kudinka ba tare da ka zalunci mutane ba, ba tare da ka yi algushu ba, to tabbas abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka na arzikinka zai tarra ka ha inda kake. Ina wannan ke nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake arzuta mutane, sannan shine yake halitta mutane. Malam yake cewa walam yatrukuna hamalan, malam yake cewa Allah bai bar mu bakara zube. Idan aka ce hamalan a yaren Larabci ana nufin da shi dawalul ibl. Larabawa idan raƙumansu suka bace, koko raƙuman da ba su da wanda yake kiyaye su, yawo ne suke a daji a banza, wannan su ne Larabawa suke ce ma alhamal, su ne Larabawa suke ce musu alhamal, ba don kun ba saboda ba su da mai kula da su, in suna so su ci, in suna so su sha, in suna so su yi gaba, in suna so su tsaya nan, babu mai su, babu mai kula da su. Shi yasa malam yayi amfani da wannan kalmar yace hamalan, ai Allah bai bar mu bakara zube ba tare da ya ce mu yi ba ko ya ce mu bari, sannan ba tare da ya kashe mu ba sannan ya raya mu domin ya saganka mana da abin da yace mu yi ko abin da yace mu bari ibn al-arabi anan yake cewa iza wajanna tardal hawamil khairan min at-tanani wal masail wani mawaki yake cewa idan muka samu dabbobi da za mu kora to ya heye mana cewa mu zo muna roƙon mutane muna tambayan mutane muna kuka da matsalolin mu na rayuwa ash-shahin nan da yake cewa al-hawamil ai sune dabbobin da babu mai kula da su sannan idan ka koma a cikin hadisul haul lokacin da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su rugo domin su sha a cikin al-haul manzo Allah a hana wasu daga cikin al'umman manzo Allah yazo yana musu ce so yana cewa innahum ummati su al-ummata ne sai a ce manzo Allah wa'annan mutane ne wa'anda suka canza bayan baka nan a cikin hadisin yake cewa fala arahu yake cewa ban ga manzo Allah ba yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am ash-shahir shine nan hamalin na'am sune dabbobi wa'anda ba su da wanda zai kulawa da su ibnu abbas yake cewa a kalkashin ayat da Allah yake cewa ayahsibul insan shin yanzu mutun yana raya cewa yana tsammanin cewa an yutraka sudan a bar shi haka nan kara zube ba tare da an ce kai ba ba tare da an ce ka bari ba ba tare da an ce kai sallah ba ba tare da an ce kai azumi ba shine ibnu abbas a kalkashin wannan aya yake cewa ai hamalan a bar su kamar dabbobi wa'anda ba su da mai kulawa da su shine Allah yake cewa ayahsibul insan shin yanzu mutun yana raya cewa an yutraka sudan a bar shi kara zube haka nan ba tare da an hana shi ba ba tare da an mai sakamako ba da abinda aka sanya shi haka al-imam abdurrazzaq a cikin musnadikin shi ya hitar da asar daga qatada a kalkashin wannan ayar da yake cewa an yutraka sudan a bar shi kara zube yake cewa ayyuhmal a bar shi ba tare da an kula da shi ba ba tare da an sa shi ba ba tare da an hana shi ba haka ibn jarir yake cewa a kalkashin wannan aya a hasabul insan shin yanzu mutun yana raya cewa an mutraka sudan a bar shi haka nan kara zube yake cewa ayadunnu hadhal insanu alkafir shin yanzu wanga mutumin da ya kafirce ma Allah yana ganin cewa an mutraka hamalan a bar shi kara zube la yu'mar wa la yunha ba a sanya shi sannan ba a hana shi wala yuta'abbadu bi ibadatin sannan ba za a sanya shi yayi wata ibada ba idan ka lura abun kamar akwai rishin hikima akwai rishin karamcin kudrar ta Allah idan aka ce za a halicce ka bayan Allah ya dauki nauyin kulawa da dugon mani ma'aifiyarka da na babanka a cikin ka ha hitowarka duniya duk gatan da Allah yamma na arziki da na baiwar da Allah yamma a barka haka kawai kara zube ba tare da an saka ba ba tare da an hana ka ba shine malai yake cewa afa hasibtum Allah yake cewa shin yanzu kuna zatan annama khalaqnakum abathan kawai duk wagga halittar da Allah yayi mana kawai wasa ne wasan kwaikwayo ne wa annakum ilaina la turja'un ku ba za ku koma a wurin mu ba domin mu muku hisabi akan abunda muka sanya ku da abunda muka hana ku wannan Allah yana nuna ma cikakken kudrar shi da za a ce a zo duniya kowa ya hole kowa ya shagiyar shi kowa ya abunda yake so kowa ya cuci mutane shikenan a kashe mutane shikenan ba za a tada su ba babu hikima a cikin a sanya ka ibada ko a hana ka shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya mu mu yi sannan ya hana mu ba dan komai ba saboda gobe ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya tashe mu to menene yasa Allah ya halicce mu sannan menene yasa kuma Allah yake arzuta mu wannan amsar tambayar tana cikin fadan Allah da yake cewa ma khalaqtul jin Allah yake cewa ban halicci dan mutum da aljani ba illa liya'budun ba sai dan kawai su bauta mini ba Allah yake cewa ma uridu minhum ba ni san wani arziki daga gare su wa ma uridu an yutaimu sannan ba ni so idan sun nemi wani abun su na duniya su yammo mini ko su bani Allah ya ce inna Allah Allah shi kadai lalle Allah huwar razzaq shi ne mai arzuta mutane shi yasa nan Allah ya amfani da ismul fa'il yake ce maka ar-razzaq wanda zai yi ta arzuta ka zai yi ta arzuta ka ya baka yau ya baka gobe ya baka jibi har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi rayuwarka. Idan kaga wannan shike sa mutun ya nutsu, mutun rayuwar duniya ta bar bashi wahala. Abunda aka samu falillahi alhamd, Allah ya samu shi albaraka. Wanda ba a samu ba, a hakura da shi, Allah bai rubuta cewa zaka same shi ba. Idan kuma Allah ya rubuta za a same shi, to duk wanda yayi tsayaha ba zai iya hana a samu wannan abun ba, sai dai ya ganka da shi ya rasa ta yaya aka yi, ta ina ma ka same shi. Shine malam yake cewa bal arsala ilaina rasulan, malam yake cewa lalle Allah ya aiko mana manzanni. Bal idan ta zo a bayan harfin nafi, idan ta zo a bayan harfin nafi kamar lam, tanda malam yace mana walam, to ita bal idan ta zo bayan lam tana nufin cewa lalle abin nan tabbas da gaske ne ya faru. Shi yasa lokacin da Allah yake cewa wa ma qataluhu yaqinan, lokacin da Allah yake ba mu labarin ba a kashe annabi Isa ba, sai Allah ya ce ma, kaga ma da ta zo anan tana daga cikin harfu nafiin, sai Allah ya ce bal rafa'ahu Allah, haqiqanin gaskiya Allah ya daga shi a wurin shi. Shine malam da yazo nan sai ce bal arsala ilaina rasulan, tabbas Allah ya turo mana manzo. Faman ata'ahu, duk wanda yayi ma wannan manzan ta'a dakhala aljanna, ya shiga aljanna. Wa man asahu, duk wanda ya saba ma wannan manzan dakhala annar, wannan mutumin zai shiga wuta. Malam sai amfani da fi'ilul madi, bai ce maka sayadkhulun nar ba, zai shiga wuta, sai ce maka dakhala annar, mutumin ma har ya shiga wuta. Wannan shike nuna ma cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin abin da ya bada labari, ko a cikin abin da yace ayi, ko a cikin abin da yace ga yadda za a yi, abu ne wanda ya zama wajibi ga dukkanin wani mutum wanda ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Muhammadu manzon Allah ne Allah ya turo shi. Idan kuka koma a darasin mu na baya, mun yi bayanin cewa ma'rifatun nabi, ya ne za ka yi ka san ubangijin, ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine na farko ka san wane ne shi, sannan na biyu ka san me yazo da shi, sannan na uku ka tsaya a inda yace ayi, ga yadda yace ayi zikiri to ka tsaya daidai nan, ga yadda yace ayi nafiloli to ka tsaya daidai nan, ga yadda yace ayi salloli to ka tsaya daidai nan. Ba bajinta bace, ba soyayya bace, ka ƙara ko ka rage a cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Bal ma abinda zaka ƙara ko abinda zaka rage wa shine ake ce ma bid'a, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah subhanahu wataala ba zai baka lada ba akan wannan aikin. Manzon da Allah subhanahu wataala turo mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wa man yuti Allah, yake cewa wa man yuti illa, duk mutumin da yayi ma Allah da'a, wa rasulahu, yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raye balle ka kama mishi kuyaki, baya raye balle ka kama mishi aki kafirai, baya yare balle ka taimaka mishi da kudinka domin addinin Allah ya ci gaba. Abinda zaka yi ma manzon Allah ka nuna mishi soyayya a bayan bayan, shine kai aiki da abin da yace ayi, da abin da yace a bari, sannan kaifiya yadda annabi yace ayi, to a daidai nan ne ya kamata ka tsaya. Wannan shine cikakken so ga manzon Allah. Duk mutumin da zai yi abin da manzon Allah bai ce ayi ba, duk mutumin da zai yi kari ko ya rage akan abin da manzon Allah yace ayi sallallahu alaihi wasallam, wannan koda ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙarya ce. Wallahi babu soyayyar manzon Allah a tattare da mutumin da zai kirkiro wani abu daga addini ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa yudkhiluhu jannatin, Allah zai shigar da wannan mutumin aljannatai, wanda tajri min tahtiha al-anhar, wanda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wa'annan aljannatai. Allah yace khalidina fiha, sun dawwama kenan a cikin wannan aljanna. Wa dhalika alfawzul azim, Allah yace wannan shine rabo gwaggwaba, shine rabo mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bai tsaya a nan ba, sai yace wa man ya'sillah, kuma kaga duk mutumin da ya saba ma Allah wa rasulahu, ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yata'adda hududahu, ya ketare iyakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kari ko kai ragi Allah ya ce yudkhilhu nar Allah zai shigar da shi wata wuta khalidan fiha wadda zai dawama a cikin wannan wutar walahu azabun muhim kuma wannan mutumin yana da azaba mai tsanani yana da azaba wadda bata da misali Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu ashe kaga yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a cikin abin da yazo da shi ko abin da ya bari shine cikakken so shine cikakken kamna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine zai sa a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya tada ka da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna Allah ka sa muna cikin wanda zaka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna Allah yake cewa man yuti'ir rasul duk wanda yayi ma Allah ta'a faqad man yuti'ir rasul duk wanda yayi ma Allah yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a faqad ata Allah haqiqa wannan mutumin kamar yayi ma Allah da'a ne wa man tawalla kaga duk wanda ya juya baya akan abun da Allah ya ce ayi da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a Allah ya ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza bumu aiko ka bane ba a matsayin mai gadi bumu aiko ka bane ba domin ka lissafa su a'a Allah ne ya turo ka domin ka isar da sakon da ya baka idan mutane suka kiya kuma Allah ya ce ma alayka illa albala baka da komi sai wannan bayanin da zaka yi ma mutane idan sun yi da'a dan kansu idan ma ba su yi da'a ba dan kansu sakamakon yana wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito manzon Allah yake cewa wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah yace na rantsa da wanda raina yake a hannun shi wallazi nafsu muhammadin bi yadihi yace na rantsa ga wanda ran muhammad sallallahu alaihi wasallam take hannun shi la yasma'u bi babu wani la yasma'u bi ahadun yace babu wani mutum wanda zai ji labari na min hazihi al-umma yace yana daga cikin wannan al'ummar tawa yahudiyun manzo Allah yace ba yahude ne wala nasraniyun koko ba nasare ne yamutu manzo Allah yace wannan mutumin ya yarda yamutu walam yu'min bi imani ba billazi ursiltu bihi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da shi illa kana min ashabin nar manzo Allah yace wannan mutumin kowane ne shi sai ya kasance daga cikin ƴan wuta sai ya kasance daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai jefa su a cikin wuta mai radadin azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu haka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna suka ce sahabbai suka tambaye manzon Allah suka ce yace sai wanda bai so ba sai wanda yake sahabbai suka tambaye manzon Allah suka ce yanzu manzon Allah akwai wanda za a ce ya shiga aljanna ya kiya yace man ata'ani duk wanda yayi min ta'a dakhala aljannata ya shiga aljanna wa man asani sannan wanda ya saba mini kuma dakhala nar za ya shiga a wuta ba dan komai ba Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan ya kasance shaida ne ga al'ummar shi sannan ya kasance shaida ne ga al'ummomin da suka wuce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka yaya ne zaka yi ibada yaya ne zaka bauta ma Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi umarnin a bauta mishi nan kaga babu yadda za yi ko a rayuwar mu ta duniya ba yadda za yi ka tura mutum a wajen wani ya ci mutuncin wannan mutumin ko ko ya kiyarda da abin da wannan mutumin ya gayi kuma ya ce yana tare da kai ko a haraka ta yaki wanda aka tura dan aike yana daga cikin dokoki ba za a kashe shi ba duk abin da ya je ya gayi ko mi ya gayi kuma kowa ya gaya ma dole ai hakuri da abin da ya gayi saboda dokoki ne na yaki dokoki ne na rayuwa to ka ƙara nasu ka gwama su da abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masali ka mathali rajulin istawqada nara, manzo Allah yake cewa kun ga misali na a cikin ku kamar wani mutum ne wanda ya hasa wata wuta, falamma adaat ma hawlahu, lokacin da wannan wutar ta kama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'ala al-firash, ja'ala al-firash, sai ya doko dabbobi ya dora su akan wannan wutar ya ka'ana fiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan dabbobin sun hada a cikin wannan wutar, fa ja'ala yahjizuhunna wa yaghlibnahu fiha, sannan wa'annan dabbobin suna rinjaye wannan mutumin suna so su shiga wannan wutar, shi ko yana jawo su yana hana su domin halaka da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ana akhidun bihajzikum an-nar, manzo Allah yace ni ne nike rike da linzamin ku wanda zai hana ku ku shiga wuta, wa antum taqtahimuna fiha, manzo Allah yace ku ko kuna kokarin kun rantsi sai kun shiga wuta, manzo Allah yana cewa ni ko ina jawo ku ina hana ku ina nuna muku cewa ga hanyar da za ku bi domin ku tsira. Amma duk da haka zaka ga mutane sun bar wannan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa yana bin abinda ya raya mishi ko abinda ya mishi dadi ko yana bin wani mutum a cikin abinda ba shine Allah yace ayi ba, ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ba. Duk mutumin da zaka bi in dai shi ma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi ba, to wallahi innahum lan yughnu anka min Allah shay'an, idan an hada a ranar tashin alkiyama wannan mutumin ba zai iya tsinana maka ba da wani abu ko da ƙwayar zarra ne a wajen Allah. Abinda zai tsiratar da kai da shi a gobe wajen Allah shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Malam yake cewa wa dalilu, dalili akan abinda muka fada. Zaka lura malam da yayi magana dai bi zai baka dalili, saboda ya nuna maka cewa addinin musulunci babu wani mutum da yake daga hannu ya ce ayi ko a bari, in dai ba Allah ne ya ce ayi ba ko manzon Allah ne ya ce ka ayi. Shine yake ce maka wa dalil, dalili akan abin da muka fada shine qauluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan, lalle mu mun aiko muku wani manzo, ilaykum rasulan shahidan alaykum, wannan manzon zai yi shaida ne a gare ku ranar tashin alkiyama. Me yasa? Saboda za a tashi ranar tashin alkiyama an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir, kadda ma kace kadda ranar tashin alkiyama mutane su ce ai babu wani manzo, babu wani mutum da za ya da yazo ya ce mu ga yadda Allah ya ce ai ko ga yadda Allah ya ce ka ai. Shine Allah ya ce wannan manzon da Allah ya turo muku shaida ne, shaida ne a gare ku. Shi yasa anan malamai suke cewa duk abinda mutum zai yi na rayuwar shi ta duniya ya kamata a ce akwai shaida. Shi yasa Allah ya ce a duk lokacin da za ku yi bashi a tsakaninku, Allah ya ce faktubuhu, to a rubuta. Kaka ga cewa dan uwana ne, yayana ne, ko abokin kasuwana ne, a'a faktubuhu, Allah ya yi ka sanin dangantakar da ke akwai tsakaninka da shi, amma Allah ya ce a rubuta ba dan komai ba. Idan dai Allah zai dauki shaida, to mutum shine aula, shine hidirai ne ya dauki shaida akan duk wata mu'amala da za ya ta rayuwa. Shahidan alaikum, wannan manzon zai zamanto shaida ne a gare ku. Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na, taqaqa idan muka zo min kulli ummatin bi shahidin, da kowace al'umma ya zamanto tana da mai shaida wannan manzon da Allah ya turo mata. Allah ce wa ji'na bika, kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo da kai ala haula'i shahida, a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan labarin da Allah ya bashi cewa mutanen da suka gabata Allah subhanahu wataala ya turo musu manzanni. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, Allah ya ce kamar yadda muka sabko ma da fir'auna rasulan manzo. Fir'aun a Misra, idan aka ce fir'aun ana nufin da shi sarki, duk sarkin da ya mulki Misra ana ce mishi fir'aun. Amma fir'aunan da Allah yake nufi a wannan aya shine fir'aunan da ya saba ma annabi Musa, ya zanki kashe ƴaƴa maza ba dan komai ba saboda kasu yi musharaka da shi a cikin mulki. Shine Allah yake cewa fa asa fir'aunur rasula, sai wannan man wannan fir'aunan ya saba ma wannan manzan Allah ya ce fa akhaznahu sai muka kama shi akhzan kamu wabilan kamu wanda yake mai tsanani idan Allah ya ga dama nan zai iya cewa fa asahu fir'aun tunda Allah ya ce fa asa ila fir'auna rasula ai ya ga sunan fir'auna a farko shine Allah ya ƙara maimaita sunan fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzan fa akhaznahu Allah ya ce muka kama shi akhzan kamu wanda yake wabilan mai tsanani malamai suka ce anan kamun da Allah ya yi ma fir'auna ya mishi azaba mai tsanani ba wai dan ya saba ma Musa ne ba a'a dan ya saba ma abinda annabi Musa ya zo da shi ba wai an kama shi bane da laifi saboda annabi Musa shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga lokacin da za a cutar da shi lokacin da za a zage shi lokacin da za a mai wani abu a shi karan kanshi zaka ga bai cika damuwa ba amma a duk lokacin da za a taba Allah duk lokacin da za a taba abinda Allah ya ce a lokacin nan ne ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake baci shi yasa anan Allah ya ce fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzan shi yasa aka kawo alif wal lam dan a nuna maka cewa koda ba annabi Musa bane aka tura mushi koda wani annabi ne idan ya saba ma wannan manzan to Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi kamu wanda yake mabayyani idan aka ce al-wablu al-wabl nan da Allah yake cewa fa akhaznahu akhzan wabilan idan aka ce al-wablu ala a yare na larabci ana nufi da shi ruwa wanda suke sabka wanda sabkar su tana da tsananin yawa wanda bus cika tsayawa ba shine Allah yake cewa fa akhaznahu akhzan wabila shi yasa idan muna tane al-imamu ibnu al-qayyim da ya dace littafi shi yasa mishi al-wablu sayyib littafi koko abinda yake ruwa ruwan kuma masu amfani shi yasa Allah ya amfani da wannan kalmar dan ya nuna maka cewa tsananin azabar da Allah ya kama fir'auna da ita wani mawaki yake cewa wa asbahatil madahib qad azaat bihal asar ba'da alwabilina wannan wasu mutane ne wanda suka kyautata mushi ash-shahin nan da yake cewa wabilina ya ce musu wabilina ba dan koyin ba saboda lokaci zuwa lokaci duk in ya zo wurin su za su doki dukiyarsu su bashi haka idan ka koma a cikin hadisul istisqa manzo Allah yake cewa fa allafa Allahu baina sihab wannan mutumin da yazo wajen manzo Allah yake cewa manzo Allah ya addu'a a musu ruwa a cikin hadisin yake bada labarin cewa fa allafa Allahu baina sihab sai Allah ya hada kan gizagizai fa ubinna sai aka yi mana ruwa masu tsananin yawa ash-shahin nan da yake cewa fa ubinna sai aka mana ruwa masu yawa masu tsananin sabka shi yasa Allah ya yi amfani da wannan kalmar ba dan komai ba dan ya nuna maka tsananin kamun da Allah ya yi ma fir'aun kamun da aka mishi na farko an shefa shi a cikin ruwa sannan abu na bi bayan yana rayan kuma ruhin shi yana can ana jujjuya shi a wuta ana sassoya shi shi yasa Allah ya ce annaru wuta yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya ana jujjuya ransu a cikin wannan wutar da safa kuma da yamma sannan kuma azaba ta uku da Allah yi ma fir'aun wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da Allah zai tada alkiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashadda al-adhab Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da fir'auna azaba mai tsanani shi yasa can da malam yace maka man ata'ahu wanda yayi mishi ta'a dakhala aljanna ya shiga aljanna wanda ya saba mishi kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wuta shine malam yake so ya nuna ma cewa to idan baka bi manzon Allah ba menene Allah zai yi da kai sai malam ya baka kissa abinda Allah yayi da fir'aun ba dan koyi ba dan ya kasance izina ne gare ka duk mutumin da bai yi imani ba wallahi zaka zo duniya wani ya hika holewa kuma ku shiga wuta tare fir'auna ya hika holewa yana da mulki shike sawa ayi yana da karuna yana da kudi da yake sawa ayi yana yayi tabargadashi yayi abun da yake so kai ko tana ya ba abun da kai mai yuwa ma da kyar zaka ci da kyar zaka sha to indai baka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku hadu da shi a ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wata'ala ya jefa ku a wuta, Allah subhanahu wata'ala ya kare mu. Kenan bin manzon Allah a cikin abin da ya zo da shi, da cikin abin da ya hani da shi ko ya umarni da shi, ita ce hanya kwara daya wadda mutum da shi da malamin shi za su tsira a ranar tashin alkiyama. Idan kuma kabbu wani ya shata ma gadara, ya nuna ma cewa a ranar tashin alkiyama zai sa ka aljuhun shi, ko ya nuna ma cewa ga kalan wurdin da in kai aljannan ma suke raba ta, to wallahi irin waɗannan mutanen a ranar tashin alkiyama ba za su iya tsinana maka komai ba. Hatta shaidan idan ya haɗu da ƴan wuta a ranar tashin alkiyama za ya ce musu wa ma kana li alaikum min sultan, zai ce ni hubin za ku dole ba, ba ƙarfi gare ni ba, bu ku gane ni ba, balle ha in hana ku bi manzon Allah. Yake cewa wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li, zai ce kawai na kira ku ne na ce ku hole, na ce ku kirkiro bid'o'i kun kirkiro, na ce kakku manzon Allah kun bi. Yake cewa illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni, yace kada ku zarge ni, walumu anfusakum, ku zargi kawunanku. To haka duk mutumin da kabi, duk mutumin da ya kasance shi ne kake bi, in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yake bi ba, to ranar tashin alkiyama za kuma juna ne tirda Allah wadai. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qartaraktukum, yake cewa na bar muku alal bayda, na bar ku akan wata hanya, na bar ku akan wata shari'a bayda'a. Manzon Allah yake cewa faraqal take lailuha ka nahariha, manzon Allah yace daranta yanda kasan yinin ta ne, yanda kasan ranar ta ne. Manzon Allah yake cewa la yazihu anha, ba wanda zai kin bin wannan abun da na bar ku da shi, illa halik, sai wanda zai halaka, sai wanda zai tabe a ranar tashin alkiyama. Ashe kaga shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, idan baka iya ba ka je makaranta a koya maka, idan ka iya kuma to kai aiki da wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ka tsaya daidai inda yace ayi, ka hanu daidai inda yace a bari. Wannan shine mutum zai sa ya tsira a ranar tashin alkiyama, sannan kuma zai fita daga cikin wa'anda Allah yake cewa lafi khusrin, wa'anda suna cikin tabewa, suna cikin asara, suna cikin nadama, suna cikin kakana kai, idan dai gusubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ashe wannan yake nuna mana cewa wannan abubuwan da malam ya zana mana guda, da zai zana mana guda uku, shine na farko a wannan, ka sani cewa Allah shine ya halicce ka, ka sani sannan Allah subhanahu wataala shine yake arzuta ka, sannan ka sani cewa ba ya barka bane ka razube kamar dabbobi ka yi rayuwa yadda kake so. Komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abunda bai koya ma wannan al'ummar tashi ba, hatta shiga makewa, hatta sa takalmi, hatta yanayin tahiyyarka a matsayinka na ɗalibin ilimi ya kamata a ce ta bambanta da wanda ba ɗalibi ba ne. Manzon Allah ya koya maka daidai da tafiya in kana yi, wake da haƙƙin ya ma sallama, wa kake da haƙƙin ka mai sallama. Idan kun zamna a kan hanya, manzon Allah ya koya muku ladubban zama a hanya, babu wani abu ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya koya mana yin wannan abun da Allah subhanahu wataala ya turo shi akan shi. A wannan shine mas'ala ta farko da malam yayi mana bayani da cewa mutum zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sabanin haka kuma mutum zai hadu da abin da ba da shi aka so a hadu ba ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wataala ya samu a cikin wa'anda za su yi aiki da abin da suka karanta. Allah subhanahu wataala ya samu a cikin wa'anda za su yi biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sanya mu a cikin wa'anda za ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yayi mana tsanani na rayuwa, Allah ka sani, ka fi mu sani. Allah ka sauƙaƙa mana, Allah mun tuba, Allah kada ka kama mu da abinda wawayen mu suke aikatawa. Allah ka saukar mana da damuna mai albarka. wanda Allah subhanahu wataala ya saka karbi rayuwarsu a wannan ruwan da ya sauka, Allah ka tada su aljanna, Allah ka sa su yi shahada. Wanda suka jikkita gidajensu suka lalace, Allah subhanahu wataala kai ne mai arzutawa, Allah ka arzuta su, Allah ka maida musu da abunda suka rasa, Allah ka maida musu da mafi alkhairi. Sannan kamu mance ƴan uwa musulmi, ba sai mun jira ba cewa wani ya zo daga wani wuri ya taimaka ma ƴan uwanmu. Abunda kake da shi daidai na gwargwado, ka taimaka ka ba dan uwanka. Idan gidanka ya zube, wani shi gidan ya zube kuma ƴan gidan ma sun rasu, wani gidan ya zube kuma babu inda za a shiga kuma babu abunda za a ci, idan kana da jikka dala 100 ka taimaka. Idan kaya gare ka, ka buda wani baya da sai tufafin da ke jikin shi kadai, ka taimaka. Kowa yayi daidai gwalgwadon iko, daidai abunda yake iya. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fattaqun nar, kowa daga cikin mu ya ji tsoron wuta, walau bi shiqqi tamratin, dan Allah ce ko da dan dabino ne gare ka, ka raba shi bi, ka mika ma dan uwanka da yake kusa rabi. Idan kaga shi ke nuna mana cewa dan abunda ke gare ka kakkare na, idan ka ba wani shi zai ji yanda ka san ka dauko shi ne ka tsoma shi a aljanna. Anza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin, duk mutumin da ya ture ma wani mutum mai imani wata damuwa daga cikin damuwowin shi na rayuwar duniya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyama, kai ma damuwarka da take damun ka a gobe ranar tashin alqiyama, Allah subhanahu wataala zai jiya ma dadi a wannan damuwar taka. Kenan ba sai mun jira gwamnati ba ya taimaka mana, unguwa ta lalace ko ta dare, a hada karfi da karfi ɗaya unguwa, kowa ya kawo abin da yake iya a ceci wannan hanyar. Gidan wani ne, idan kuna iya hadawa ƴan unguwa ku tada mai shigiyoha, ku tada mai abin da dai ya saukaka, Allah subhanahu wataala ya sa muna ganewa. Abin da muka karanta daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure ko tuntuban halshe, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.